It's a wonderful world. I'm just walking on air. Talk of heaven on earth, I've got more than my share. Haven't got a care, I'm happy all day through. It's a wonderful world, love is wonderful too. It's a wonderful, wonderful world, I'm just walking on air. Now talk of heaven here on earth, I've got much more than my share, yeah. Haven't got a care, happy all day through. It's a wonderful, wonderful, wonderful world, loving wonderful you. Heaven here on earth, I've got much, much more than my share, yeah. Haven't got a care, well, I'm happy all day through. It's a wonderful, wonderful world, loving wonderful you. La-da-da-dee-da-dee-dee, la-da-da-dee-da-dee-dee, sh-do-bla-da-doo-da-da-doo-bla-doo-day. It's a wonderful world. I'm just walking on air. Talk of heaven here on earth. Da 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 da